shirye wannan dan takara da jam'iyyar adawa ta PDP ta tsaye da shi domin takarar zama shugaban karamar hukumar Agege mai suna Injiniya Awal Tahir Maude da aka fi sani da ATM yana samun goyon bayan Yarbawa da ke zaune a wannan karamar hukuma inda ma mataimakin sa ya kasance bai rabe. Na tambaye Injiniya Awal Tahir Maude ko yana fatan samun nasara a wannan tafiya, sai ya ce
ina tabbatar maka da cewa jama'ar mu ta Arewa ta Agege da kuma wasu ungoyoyi na IO da ƴan Arewa suke da yawa suna ba wa ƴan Arewa goyon baya 100%. To saboda haka muna tabbatar muku da cewa hakika jama'ar mu suna bayan mu kuma suna goyon bayan mu domin suna agaza mana da jikinsu da jininsu da dukiyoyinsu. Hakika suna tare da mu 100%. Kashi 60% na Agege da ake zaɓe a cikin wannan gari namu mai albarka ƴan Arewa ne suke fitowa. So kuma jama'ar mu kuma sun gane cewa ai jami'iyya ba wani abu bace kamar riga ce, za ka iya sake ko yaushe ka ga dama. To jami'iyya ba za ta hana jama'ar mu su fito su zaɓe mu domin an san manufar Agegen kanta Bahaushe ne ya sa mata. To tunda Bahaushe ne ya sa mata kuma ɗan Arewa ne ya sa mata, ai ka ga dani amfani da wannan dama mu ma mu fito an mu da kwarkwatan maka kamar yadda muke mara musu baya su ma a cikinsu da yawa za ka fito wajen ofis ɗin nan za ka ga cewa suna da yawa sosai wanda suke mara mana baya domin suna rama mana abin da muke rama muka musu da goyon bayan su lokacin da tunda dai ai akwai abu an riga an san manufar da cewa ci gaba ce a cikin su mu kawo.
Mr. Femi Oloko ɗaya daga cikin mazauna Agege na tambaye shi dalilin da yasa yake marawa ɗan arewacin Najeriya baya.
He was born and bred in Agege. He schooled in Agege. He ate the food of Agege. He is an Agege man and he is blessed with three languages: Yoruba, English, and Hausa.
Ya ce a nan Agege aka haife shi, ya tashi tare da mu a nan Agege, ya ci abincinmu, yana jin yarenmu, yana jin garbanci, yana kuma jin turanci. A duk lokacin da al'ummata suka je wajen shi domin neman taimako, na san zai yi hulɗa da su kamar yadda ya kamata.
So even if the people of my tribe comes into the office, he has a listening ear for them because he speaks their language.
To koya ƴan arewacin Najeriya suka je da wannan ɗan takara nasu da aka tsaida a karon farko a ƙaramar hukumar ta Agege. Ga dai Malam Salisu Gezawa, ɗaya daga cikin mazauna a ƙaramar hukumar ta Agege,
ya nuna cewa kashi 65 na zaɓe da ake a ƙaramar hukumar Agege ɗan Arewa ne suke ba da, ba wai don mun fi su wato ƙabilun Yarbawa yawa ba, a'a domin dama mun san haka Allah ya yi mu mutanen Arewa. Duk lokacin da aka ce za a yi zaɓe, haka za mu fito kwai da farfata mu kaɗa wannan ƙuri'u. Kuma dama can tun baya haka shugabanni mu suka koya mana cewa duk a garin da kuke in ku samu kanku a cikin siyasa, ku bi waɗannan mutanen gari domin a samu zaman lafiya. Kuma mu wasu a gida haka muke.
Wannan dai ba shi ne karon farko da wani ƙabila da ba ɗan asalin jihar Legas ke tsayawa takara ko kuma lashe zaɓe ba. Domin yanzu haka akwai 'yan ƙabilar Ibo guda uku da ke majalisar wakilai. 'Yan arewacin Najeriya dai sun bayyana cewa tsayawa takarar alamu ne na cewa akwai fatan samun nasara. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Legas.